Kundin tsarin mulkin Niger ya yi tanadin wasu muhimman abubuwa irin na karama ga dukkan waɗanda suka taɓa shugabancin wannan ƙasa, inda ba idan maganar albashi da kuɗaɗen allowance da ma'aikatan kula da tsaro, doka ta tanadi ofishin musamman domin irin waɗannan mutane da ke matsayin uwayen ƙasa, tare da ba su damar zaɓen haduman da suka aminta da su. Da wannan dalili ne tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya naɗa mai ɗakin sa Hashiya Aishatu Rauni a matsayin sakatariyarsa ta dindindin, lamarin da ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta, musamman a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki. Wani jigo a jam'iyyar RDR Canshi, Malam Isa Galadima, na kare matakin na tsohon shugaban ƙasa.
Dama ce aka bashi ta tsohon shugaban ƙasa. Ba ce aka bai kawo mutum a naɗa minista, ba a ce bai kawo mutum a naɗa dijin wata ma'aikatar gwamnati, a'a, kabinan shi gurin ma'aikatar shi inda yake aiki kuma ya naɗa matar shi. Ba mutane sai wallafa suke, sai cece kuce suke, me mu a ganin mu a fahimta, mu an siyasa ne, mu san abin da muke. Usman mutum ne adali, wanga mataki da ɗaukowa, ni ban ga ba har a yi wani cece kuce. Mene ne sakatariya a kabine, ni nake ganin wani abu misali ne ma ya nuna. Sai dai kuma ana son a yi wata manufa ta siyasa.
Wannan dambarwa ta farfaɗo da wata muhawara ta daban akan abin da 'yan hamayya ke kira son kan da tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya nuna a zamaninsa, inda ya fifita iyalansa fiye da sauran 'yan ƙasa a sha'anin tafiyar da al'amuran mulki, sawun da a yanzu haka gwamnati mai ci ke bin sa.
Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya naɗa ɗan shi direktar da kabinan shi, shi direktar da kabinan ya naɗa shi, kuma halin kowa iya gani a yanzu yau siyasar da ake tahiya ta ƙasar nan daga ɗaukun Bazoum zuwa yanzu wanda matsayi aka ba shi dan tsohon shugaban ƙasa.
To sai dai wani mai magana da yawun jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhashi Asmanu Muhammadu ya musanta zargin gwada son kai a tsawon mulkin na Muhammadu Isu, yana mai cewa dukkan waɗanda ya baiwa mukamin gwamnati shugaban yayi ne a bisa cancanta.
Sama misali Muhammadu kowa ya san shi, kuma makarantar da yayi karatu a America university guda suka yi da Obama, saboda haka ba karamar university yayi ba, kuma masani ne. Zan ce ne irin mutane masu hasada ke cewa an naɗa ɗan Muhammadu Isuhu. President Bazoum ya gaya mutane ya naɗa shi don yana ma'ilmanci, kuma wanda ya yi daidai yana da capacity na shi wannan aiki. Yan adawa bisa ƙagen ƙarya sun shahara a cikin wannan ƙasa. Ai, kowa ya san yadda shugaban ƙasa Isu Muhammadu zauna da iyalin shi cikin ladabi da girma da arziki da girmamawa.
Naɗe-naɗen mukamai na daga cikin matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasar Nijar, inda sautari abin kan zama sanadin ɓallewar wasu ko ɓarkewar rikicin shugabanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.